Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Sai kuma tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM duk a Jamhuriyar Niger. Ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5. Sai tashar Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana. A koda yaushe kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen mu akan yanar gizo akan voahausa.com. Sauraro assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Mahmud Lalo daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau. Juma'a 22 ga watan Nuwamba na shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarin.
To wata tsohuwar jami'a da ta yi aiki a kwamitin tsaro a fadar White House ta faɗa wa kwamitin da ke binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa batun cewa Ukraine ta yi katsalandan a zaben Amurka na 2016. Kagagen labari ne. Masu shigar da kara Isra'ila sun fara tuhumar Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu da laifin cin hanci da rashawa. Sannan za ku ji cewa a wani yunkuri na dakile zanga-zangar adawa da gwamnati, matakin da hukumomin Iran suka dauka na rufe kafar yanar gizo ya kai mako ɗaya cif.
To yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskantar barazana a bangaren tsaro, ko menene mafita?
Muna nan zaune aka aiko aka ce mu taimaka ma manomanmu ga wacan Fulani sun tsare sun sa duke su cikin dawa suna ci.
Hakanan wata arangama ce ta auku tsakanin manoma da makiyaya a karamar hukumar Ilelan Sokoto, amma ko me ya haifar da wannan rikici? Duk wannan sai idan kun saurari labaran daga wanda Mahmud Lalo zai karanto mana.
Assalamu alaikum. Wata tsohuwar jami'a da ta aiki a kwamitin tsaro a fadar White House ta faɗa wa kwamitin da ke binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa batun cewa Ukraine ta yi katsalandan a zaben Amurka na 2016 ba wai Rasha ba, kagaggen labari ne. Yayin da take ba da shaida a gaban kwamitin da ke sa ido kan leƙen asiri na Majalisar Wakilan Amurka, Fiona Hill ta saba wa matsayar da shugaba Trump ya dauka, wanda a lokuta kaɗan ne kawai yake ambaton cewa Rasha ta yi shigi a zaben Amurkan. Yana kuma mai cewa ya amince da ikirarin da shugaba Vladimir Putin ya yi na cewa Rasha ba ta sa hannu a zaben na Amurka don ta taimaka mai ba. Hill ta ba da bahasin ne a gaban kwamitin yayin da aka shiga yini na biyar a binciken da Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ke yi kan wata wayar tarho wacce ta wakana tsakanin shugaba Trump da takwaran aikinsa na Ukraine Zelensky, inda ake zargin Trump da neman wato Ukraine ta kaddamar da bincike kan abokanan hamayyarsa na siyasa kafin ya bada wasu kudaden tallafi na kayayyakin soji, wato zargin da Trump din ya musanta. Hans Newell mai fashin baki ne a Jami'ar Georgetown University a nan Amurka.
The ins and outs of this are difficult. Is Trump for Ukraine or against Ukraine? What's happening exactly?
Yace abin da ke ciki da wajen wannan batu na da sarkakiya. Shin shugaba Trump na goyon bayan Ukraine ne ko yana adawa da ita? Shin me ke faruwa? Wannan abu ne da mafi akasarin Amurkawa ba za su fahimta ba. Masu shigar da kara a Isra'ila na tuhumar Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu da laifin cin hanci da rashawa da zamba cikin aminci a wani bincike da ake yi a kansa, zargin da Netanyahu ke kwatanta a matsayin yunkurin yi masa juyin mulki. Badakalar ta shafi zargin da aka wa Prime Minister da matarsa kan cewa sun karbi wasu kayayyakin kawa da suka hada da sarkoki, tabarke cireni da ake kira siga a turance, da sauran kayayyaki da kudaden su suka haura dala 260,000. Sannan an kuma zarge shi da laifin yin katsalandan a hukumar da ke kula da kafafen yaɗa labarai da neman taimakon wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar a madadin wasu kafafen yaɗa labarai biyu, waɗanda su kuma suka mai alkawarin za su riƙa yin labari masu daɗi a kansa. A wani yunkuri na dakile zanga-zangar adawa da gwamnati, matakin da hukumomin Iran suka ɗauka na rufe kafar yanar gizo ya kai mako ɗaya cif, inda ake dan samun dawowar aikin yanar gizon a hankali bayan da hukumomin kasar suka ce sun maido da hanyar sadarwa ta intanet a sassan kasar da dama. A jiya Alhamis aka sa ran hukumomin na Iran za su maido da hanyar sadarwa ta intanet baki daya, kamar yadda wani babban jami'in samar da tsaro a rumbun adana bayanai ya faɗa. Abdul Hassan Firzbadi shine sakataren kwamitin da ke kula da sashen adana rumbun bayanai a kasar ta Iran. Ya ce muna fatan lamarin zai inganta don a kawo ƙarshensa, don kowa ya koma amfani da kafar ta intanet. Da manema labarai suka tambaye shi ko an saka ranar da za a kawo ƙarshen katse kafar ta intanet, sai ya ce yana fatan a taron kwamitin tsaron adana bayanan sirrin ƙasar ta Iran ake sa ran za a yanke wannan shawara. Ƙungiyar da ke sa ido kan tattalin arzikin duniya ta OECD ta ce mai yiwuwa tattalin arzikin na duniya ya ci gaba da fuskantar tafiyar hawainiya a wajen bunƙasa idan ƙasashen duniya ba su ɗauki matakan da suka dace ba. A wata ƙididdiga da take fitarwa cikin kowane watanni uku, ƙungiyar ta yi hasashen cewa ba za a ga bunƙasar tattalin arzikin na duniya cikin shekara mai zuwa ba, amma zai ɗan daidaita a shekarar 2021. An fitar da wannan ƙididdiga ne yayin da Amurka da China, wato ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya, ke ƙoƙarin kawo ƙarshen takaddamar cinikayya da ta kaure a tsakaninsu, wacce take cinyewa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaya daga cikin manyan rassan ƙungiyar IS da aka fi tsoro ya fuskanci babbar koma baya, ko da yake hukumomin Amurka sun yi gargaɗin cewa a yi taka tsantsan wajen rahotannin da ke kambama cewa an shafe ƙungiyar baki ɗaya. A jiya Alhamis, wasu jami'an Amurka suka tabbatar da cewa an yi galaba a kan reshen ƙungiyar da ake kira Khorasan a Afghanistan, bayan watanni da aka kwashe ana fafatawa da mayakanta a gabashin lardin Nangarhar. Sai dai wannan sanarwa ta Amurka ta yi hannun riga da abin da hukumomin Afghanistan suke faɗa kan cewa an shafe ɗaukacin ƙungiyar a lardin na Nangarhar. Uku daga cikin jam'iyyun siyasa masu alaƙa da ƙabilanci hudu da ke cikin gwamnatin haɗakar da ke mulki a Habasha, wato EPRDF, sun amince su dunkule wuri guda su zama jam'iyya ɗaya. Jam'iyyun sun haɗe ne yan watanni gabanin zaben da za a yi a watan Mayun baɗi, inda yanzu za su zama Prosperity Party ko kuma PP. Wata sanarwa da Prime Minister na Ethiopia ko Habasha Abiy Ahmed ya fitar ta yi nuni da cewa jam'iyyar za ta mai da hankali wajen ƙarfafa tsarin mulkin tarayya wanda zai tattaro ɗaukacin 'yan ƙasar ta Habasha. Sai dai jam'iyyar TPLF, wacce ta mamaye jam'iyyar EPRDF, wato gabanin Ahmed ya zama Prime Minister, ta ƙi shiga zaben da ya kai ga dunƙulewar jam'iyyun uku.
Akai da Mahmud da ya karanto labaran duniya. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Ganin yadda matsalar tsaro, wato musamman ma na garkuwa da mutane, ke ciwo mutanen al'ummar Najeriya tuwo a ƙwarya, muka ga dacewar ganin menene ra'ayin masu ruwa da tsaki, masu faɗa al'umma akan wannan matsala na yadda za a shawo shi. Ga kuma wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Ganin yadda matsalar garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa da sauran matsalolin tsaro ke neman ƙi suke cinyewa a wasu sassan ƙasa, ya sa gwamnati ta nuna buƙatar da ke akwai wajen ganin an yi taron dangi domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Gwamnatin jihar Kaduna dai na ganin idan har al'umma za su taimaka wajen ba da bayanan sirri game da irin matsalolin da suke samu a ɓangarorinsu na matsalar tsaro, akwai yiwuwar a kawo ƙarshen waɗannan sace-sace da kuma garkuwa da mutane da sauran matsalolin tsaro. Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna, kuma ya ce bayanan sirrin da gwamnati ke samu daga gurin al'umma ya fara taimakawa.
Shi harkar tsaro ba a babace da kawai za ka ci labarwa gwamnati da kuma jami'an tsaro, abu ne wanda ya shafi kowa da kowa da kowa. Kuma kamar yadda muke faɗi, in ka gan wani abu da zai cutar da al'umma ko ka gan wani abu da baka yarda da shi ba, to abin da ya kamata a yi, akwai mai unguwa, akwai dakatai, akwai hakimi, akwai ofishin yan sanda mafi kusa, akwai inda sojoji suke, ko kuma akwai jami'an gwamnati, duk a sanar. Misali a nan yankin Barkallahu wadda take karamar hukumar Igabi, akwai wani jami'an tsaro da ake zarginsa ya zo da wasu abubuwa kamar albursai a wasu makiyaya Filani wadda suke nan, su suka ankarar, kuma aka ankarar da jami'an tsaro, kuma nan take aka dau mataki. To kaga wannan ya zo daidai kuma da wannan magana da muke yi da cewa a dainawa al'umar Filani cinikin goro, domin ba daidai bane. Ya kamata duk wani abu wanda aka gani, ya kamata a tsaya a yi bincike. Maganin da ya shafi ta ta'addanci da kuma garkuwa da mutane da kuma sauran wasu abubuwa ba a babacewar za a danganta da kabila ko kuma jinsi ko kuma ra'ayi na siyasa ko na ba a'a abace wadda take babban laifi abace na shedanci abace wadda ya zama wajibi gaba ɗayan mu tashi mu yaki wannan abun
su kuwa malaman addini gani suke komawa ga Allah da kuma tsayi da gaskiya shine kawai ya rage a matsayin maganin matsalar tsaro Pastor Yohana Buru ɗaya ne daga cikin manyan malaman addinin Krista a jihar Kaduna da ke da irin wannan hange.
In malamai su tashi gadangadan ba, da kuma gwamnati ba su tashi gadangadan ba, da kuma kungiyar suke taimakawa, da sarakunan mu, da su talakawa suke wani abin, mun koma ga tsoron Allah. To wallahi maganan garkuwa da mutane a karbi kudin fansa ba zai kare ba. Don menene? An riga an kodaitar da mu kudin abin duniya. Rashin tsoron Allah, rashin sanin addini, rashin sanin zamantakewa da mutuntar ran mutum. To in an san al'umma sun kai wanda kuma nau'in rashin adalci a doron kasa to babu abin da ba zai faru ba don da aka shugabanci su tsoron Allah su daina wa wurin kudi abin hakkin talaka su basu in sun baya talaka hakkin su ni yanzu na a ce ni yanzu ina da miliyan daya ko miliyan biyu a ce komai tsanin kuɗi na in je in doki makami in ce zan je to ina mutu zan bai wani miliyan biyu din nan to wallahi wani nau'in talauci ne shiga talaka da kowa in ya rasa abin yi sai je wannan ko kuwa rashin tsoron Allah rashin san addini don da aka koma ga kwaison addini nan mu ji tsoron Allah kowane mutum da sarakuna su tashi gadangadan malamai addini su tashi su shugabanni su tashi talakawan karan kansu tashi ko ya koma ga Allah
maganar matsalar garkuwa da mutane afkawa garuruwa da kuma sace mutane da sauran matsalolin tsaro dai na ci gaba da jawo hankalin al'umma abin da yasa wasu ke ganin ya zama wajibi a sauya sabon salo tun da dai wannan matsala ta kici ta kicin yewa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Ya ubangiji sarkin baiwa Ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin
Allah ya kyauta a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto A jamhuriyar Niger kuma wasu ƴan gudun hijiran Sudan ne na da wato ƴan gudun hijirar Sudan da na Afrika ta tsakiya sun fara zaman dirshan na sayar da hali yayi a reshen hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ƴan gudun hijira wato UNHCR wacce suke zargi ta saba alƙawari akan batun samar musu mafaka a ƙasashen Turai sai dai jami'anta na cewa ba haka abin yake ba Sulimuni Barma na da ƙarin bayani
Waɗannan ƴan gudun hijirar ƙasar Sudan kimanin 150 dukkan su matasa sun tsinci kansu a nan Niger ne bayan da hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ƴan gudun hijira ta kwaso su daga Libya akan hanyar su ta zuwa Turai shekaru biyu bayan wannan mataki ƴan gudun hijirar na ganin an saba alƙawari wanne ainihi ya tahallaka akan maganar samar musu mafaka a nafiyar Turai mafari kenan suka so ma zaman dirshan na sayar da haliyayi kamar yadda wani kakakin su Attaib Ibrahim
We have come here to see our case, what is going on, and the organization said you are have not solution now.
To say the wakiliyar hukumar ta ashiyar anishar Alexandra Morelli na cewa.
C'est des Soudanais qui ont déjà reçu le statut de réfugié au Tchad, mais ils ont quitté le Tchad pour aller vers la Libye.
Waɗannan mutane ainihin su ƴan ƙasar Sudan ne da ke hijira a ƙasar Chadi. Waɗanda daga bisani suka tsinci kansu a ƙasar Libya da nufin zuwa Turai. To amma rikicin ƙasar ta Libya yasa suka buƙaci a maida su inda za su samu kwanciyar hankali. Dalili kenan ƙasar Niger ta amince ta ba su mafaka. Sai dai su a tunanin su UNHCR da kai su Turai alhali wannan hukuma ba kamfanin jigila bane a dai bangare wasu ƴan gudun hijirar Afrika ta tsakiya da Liberia da Cameroon ne suka kafa sansani a harabar reshen hukumar ta UNHCR saboda abinda suka kira rikon sakainar kashin da ake yi wa halin kuncin da suke ciki Jafaru Abubakar wani ɗan gudun hijira ne dake da mutum 10 a ƙarƙashin sa
bayan da suka ba mu istaci da ni da mai daki na shi suka ce shike na dan bar guri mu je mu kama haya suka dauki jaka 90 na kudin sefa suka bamu to 110 da wanne zamu dau daki da wanne zamu ciyar da iyalen mu da wanne zamu dinga biyan likita kun ga dalilin fishin da yasa muka fito kenan sun ga cewa baswa da daman su kare mu su kare ƴaƴan mu to muna roƙon kariyan manyan ƙasar duniya kada su garmu da ido, muna wahala.
Da take mai da martani akan waɗannan korafe-korafe, wakiliyar ta hukumar UNHCR ta ce.
Un réfugié ne peut pas vivre sous l'assistance du HCR toute la vie.
Ba za ta yi ɗan gudun hijira ya dogara har iya tsawon rayuwarsa akan tallafin hukumar HCR ba. Saboda haka ne muka yanke shawarar ba su jika 90 na sefa a kowane wata. Mun kuma tanadi gidan da za su zauna har tsawon watanni uku. Amma suka watsar da wannan ta yi.
Ils ont une chambre, une place où vivre.
Ba idan ƴan ƙasar Sudan da Eritrea da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, Jamhuriyar Niger na karɓar bakuncin ɗaruruwan dubban ƴan Najeriya da ke hijira a yankunan Difa da Maradi, sakamakon matsalar Boko Haram da kashe-kashen ƴan fashin zamfara Katsina da Sokoto. Kamar yadda wasu ƴan Mali sama da 70,000 suka gudo Niger yau shekaru kusan 5 a sanadiyar hare-haren ƙungiyoyin ta'addanci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Shirin shirin baci ne wa hangen da na ba shiga wurin ne wa baba.
Ha gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Mazauna garin Rumjin Kalmalawa da ke karamar hukumar Ilelan Sokoto sun shiga zaman ɗarɗar bayan da wata arangamar ta yi sanadiyar mutuwar wasu mutane biyu ta ɓarke tsakanin manoma da makiyaya. Haruna Mamman Bako, gare ka.
Wata arangama ce ta ɓarke a garin Rumjin Kalmalawa da ke cikin karamar hukumar mulki Ilela ta jihar Sokoto a kilomita 2 kacal da birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar, tsakanin manoma da makiyaya Fulani da suka yi amfani da bindigogi a faɗan abinda ya kai ga mutuwar mutane biyu manoma, ɗaya na Sokoto cikin matsanancin hali yayin da waɗansu ke jinya a gida. Muhammadu Kane shine hakimin garin Rumjin Kalmalawa.
Muna nan gabanin aka aiko aka ce taimakama manomanmu ga wacan Fulani sun tsare sun sa duke su cikin dawa suna ci. Muka sa mutane suka tahi suka zo suka wace suka dawo, sai suka tare wasu sun ce ba za su komo cikin garin Rumji ba. Suka tare su da bindigogi to ba wasu suka to guda ne ci a cikin garin ga. Muna da mu aure a wurin da ba dawo ba kenan. Sai gashi suna ta halbe aka taro an kace su komo tun da bindigogi gare su ba za ku tunkare su ba duk wanda ci da su halbe shi.
Daya daga cikin waɗanda suka ji ciwo a wannan tahomu gama tsakanin manoma da makiyaya a Rumjin Kalmalawa bawa makeri ya yi muna ƙarin bayani.
Kowa ga da an kawo da kashi ya kanan uwatana na harko hana Ashir. To muna nan sai aka ce mana shi ma an halbe aboki ne Alu da sun mutu amma an hana a zuwa ɗauko ga wasu. Mu kuma sai muka ce dan me za mu taimu gani. Muka zo kuma sai Hilali suka tarbe mu. Hilali din dama wannan su 18 na kuma kowa da bindiga te kuma ƴan gida na sai suka ci gaba da halbe. To ni dai Allah Ubangiji ya taimake mu da ni da magajina da kani na mun tsallake Khadija daga baya. Sun so su kashe mu kan Allah ya yarda mu. Ka kawa dai Allah kadir sun ka samu.
Rundunar tsaro ta jihar Sokoto ta tura dakaru a wannan yankin domin dawo da doka da oda bayan ziyarar DPO na Ilela local government da wakilin commissioner ɗan sanda na jihar Sokoto da matankarin Kalmalawa domin gane mai idanuwansu halin da ake ciki. Ba gudu Rumji yana ɗaya daga cikin waɗanda suka soma agazawa manoman garin na Rumjin Kalmalawa a lokacin da hakimin garin ya yi kururuwar a bashi hannu.
Yanzu mutum biyu sun kama mutu guda a likita ya kai Sokoto an ga Sokoto a ɗaya buli. Innan mun ka zo muna gudu har zuwa ƙarshen shidda fa muna nan su halbi na ni iske wani hadi budawa dan kawo kamuna tace kan ya kabar wurin ga ni ya san kwaro ga su halbi na ha ni ya kabar wurin ga Allah sai ce akai ni da gadi budawa ta ni to ga na wuce to ba na wuce ke hako gona guda ban ce ba sai ga sun iske shi sun bubbuge shi sai kam salamai ba amma sai bugu sai mashi mashi yanzu ga wuce ya ce hannun su sun ka dawo mun ka saka nan saman gari nan shi magaji sai ce kowa ce tura makani duk mai binga ta ko ha dauko ba sani ba su abu yau sai muka hawe
wannan lamarin ya haifar da zaman dardar a wannan yankin da ke kan iyaka da Jamhuriyar Nijar tare da tsoron kar abin ya tsallako zuwa makwabta kasancewar makiyayan su ne ke kai kawo tsakanin tarayyar Najeriya da Jamhuriyar Nijar a wannan iyakar ta birnin Kwandi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwandi, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwandi a Jamhuriyar Nijar.
Gaida Mamman Bako. Asararu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 10:19. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. makon nan ne binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump, wanda Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ke jagoranta, ya dauki wani sabon salo bayan da wani babban jami'in diplomasiyyar Amurkan ya bayyana a gaban kwamitin, ya kuma bada shaida a binciken da ake yi. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai waiwaye a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Ba tsakiyar makon nan ne dai jakadan Amurka a kungiyar tarayyar Turai ta EU, Gordon Sondland, ya yi wasu zarge-zarge a kan wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka, yayin da yake ba da bahasi a gaban kwamitin da ke binciken duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump, inda ya alakanta manyan jami'an da tallafin kudaden soji da Amurka ta bai wa Ukraine, da zargin bukatar da shugaba Trump ya gabatar wa kasar ta Ukraine.
I know that members of this committee frequently frame these complicated issues.
Na san cewa mambobin wannan kwamiti sun sha yin wannan tambaya mai sarƙaƙiya, wacce ke neman sanin ko akwai batun ba ni gishiri in ba kamanda tsakanin Trump da Ukraine. To kamar yadda na bada amsa a baya, dangane da buƙatar da Fadar White House ta gabatar da kuma wani zama da aka yi a fadar, amsa ta anan ita ce
White House meeting, the answer is yes.
To Sondland ya ƙara da cewa da shi da ambassador Kurt Volker da sakataren makamashi Rick Perry sun bi umarnin da lawyer Trump na kansa Rudy Giuliani ya ba su.
We all understood that if we refuse to work with Mr. Giuliani,
dukkanin mu mun fahimci cewa idan muka ki ba Mr. Giuliani hadin kai, za mu rasa wata muhimmiyar dama ta kyautata dangantakar Amurka da Ukraine. Saboda haka sai muka bi umarnin shugaban.
Cement relations between the United States and Ukraine. So we followed the president's orders.
To ƴan majalisar wakilan Amurka na bangaren Democrat sun ce wannan shaida da Sondland ya bayar ta nuna ƙarara cewa shugaba Trump ya yi amfani da makaminsa domin cimma wani burinsa. Adam Schiff shine shugaban kwamitin da ke sa ido kan fannin tattara bayanan sirri a majalisar wakilan.
We also have heard for the first time that knowledge of this scheme was
a karin farko mun ji cewa bayanai kan wannan batu abu ne da aka cusa shi. Sakataren harkokin wajen Amurka na sane, mukaddashin shugaban ma'aikatar fadar White House Mulvaney shi ma yana sane, kuma a can kololuwa shugaba Donald Trump da lauyan sa na kansa da sauran mukarrabansa su suka sake aiwatar da wannan
shirin.
To sai dai shugaban na Amurka ya sha musanta wannan zargi, inda har ya yi inkari da tattaunawar wayar tarho da suka yi a farkon wannan shekara da Sondland.
I want nothing.
Bana bukatar komai. Babu wani batun ba ni gishiri in baka manda. Ku fada wa Zelensky yayi abin da ya dace. Wannan ita ce magana ta ƙarshe. Babu wani abu da na bukata.
I want nothing.
Shi ma Secretary Pompeo ya kare kansa.
I know precisely what American policy was with respect to Ukraine.
Yace na san tsarin da Amurka ke bi kan Ukraine. Ina kuma aiki da shi. Sannan ina mai alfahari da nasarorin da muka samu. Mun samar wa al'ummar Ukraine makoma mai kyau.
Remarkable outcomes for the Ukrainian people.
To a daren nan 11 ga watan Satumba, shugaba Trump ya saki kudaden da yawan su ya kai kusan dala miliyan 400 na tallafin kayan soji ga Ukraine, bayan da batun ya fito bayyana jama'a, batun da ya kai ga wannan bincike na tsigewa. Sai dai 'yan jam'iyyar Republican sun ce ba za a iya tsige shugaba Trump ba idan dai an saki kudaden ga Ukraine, kuma bata bayyana cewa za ta yi binciken ba, kamar yadda Jim Jordan dan jam'iyyar Republican ke cewa.
They get the call, they get the meeting, they get the money.
Yace an kira su, an yi zama da su, sun kuma samu kudin. To wannan ikrari na 'yan Republican shike sa magoya bayan shugaba Trump ci gaba da manne mai, a cewar mai fashin baki a Jami'ar George Mason Jennifer Victor.
His base is sticking with him. We have seen some Republicans.
Masu goyon bayan sa na ci gaba da kaunar sa. Mun ga ƴan gani kashe ni a jam'iyyar Republican da suka fito suna sukar shi, ko kuma waɗanda suke nuna abin da yayi ba daidai bane. Sai dai masu sukar nashi basu zafafa ba, ko kuma basu jima suna yi ba. Haka yasa suka gaza haifar da wani yanayi da zai sa a juya wa shugaban baya a lokaci guda.
To samun goyon bayan 'yan majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican na da matukar muhimmanci ga Trump, idan dai har ya kai ga su yanke hukunci kan wannan lamari. Wato bayan majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat ta kada kuri'ar tsige shugaban kamar yadda doka ta tanada. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Madalla, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Gwani manajan Bulo da Masak da kaka Alhaji Bukar Gumsama da Masak, duk daga jihar Borno, Najeriya. Salam VOA Hausa, dan Allah ku ba mu dama mu jinjinawa fitattun jaruman Najeriya, wato Ahmed Musa da Adam A. Zango, a bisa gudumawa da suka yi wajen ganin yara matasa sun yi karatu. Da a ce manyan 'yan siyasa da masu kuɗi su ma suna tasu ƙoƙarin wajen yi wa matasa galihu tallafi, da za a yi babban ci gaba, amma su kam samsam ko a zuciyarsu, sai dai daga 'ya'yansu, sai dai dangin matansu. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya ƙara ɗaukaka su, amin. Sai kuma sakonmu da ya fito daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada, Barikin Ladi, Jihar Plato, da Maryam Aminu Kano Maida Garko. Salamu alaikum VOA Hausa, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau mun shigo wannan fili ne da yin tir da kuma Allah wadai da harhare da 'yan bindiga suka kai da ya kashe Ardo Gindiri da ke karamar hukumar Tamangu a jihar mu ta Plato. Muna addu'ar Allah ya jikan Ardo Sa'adu Musa Julde da rahama, ya sa aljanna ce makomarsa, amin summa amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Garba na Hale Kamba, Vice Chairman Muryar Talaka na jihar Kebbi. A gaskiya matakin da wani sanata a Najeriya ke cewa duk kudurin da Buhari ya kawo musu a gaban majalisa, to za su saka mishi hannu ba tare da ɓata lokaci ba. To haƙiƙa wannan ko kuskure ne, kuma wannan ba a yi wa 'yan Najeriya adalci ba, domin ba komai bane Buhari zai kawo da zai zama alheri ga 'yan Najeriya.
Yanzu kafin mu yi sallama da ku, ga Mahmud Lalo da labarai a takaice.
Wata tsohon jami'a da ta yi aiki a kwamitin tsaro a fadar White House ta faɗa wa kwamitin da ke binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa batun cewa Ukraine ta yi katsalandan a zaben Amurka na 2016 ba wai Rasha ba gagaggen labari ne. Yayin da take ba da shaida a gaban kwamitin da ke sa ido kan leƙen asiri na Majalisar Wakilan Amurka, Fiona Hill ta saba wa matsayar Trump, wanda a lokuta kaɗan ne kawai yake ambatancewa Rasha ta yi shishigi a zaben Amurkan. Yana kuma mai cewa ya amince da ikirarin da shugaba Vladimir Putin ya yi na cewa Rasha ba ta sa hannu a zaben Amurka ba don ta taimaka mai. Masu shigar da ƙara a Isra'ila na tuhumar Firayim Minista Benjamin Netanyahu da laifin cin hanci da rashawa da zamba cikin aminci. A wani bincike da ake yi a kansa, zargin da Netanyahu ke kwatantawa a matsayin yunkurin yi mai juyin mulki. Badaƙalar ta shafi zargin da aka wa Firayim Minista da matarsa kan cewa sun karɓi wasu kayayyakin ƙawa da suka haɗa da sarƙoƙi, tabar keci raini da ake kira siga a Turance, da sauran kayayyaki da kuɗaɗensu suka kai $260,000. A wani yunkuri na daƙile zanga-zangar adawa da gwamnati, matakin da hukumomin Iran suka ɗauka na rufe kafar yanar gizo ya kai mako ɗaya cif, inda ake ɗan samun dawowar aikin yanar gizon a hankali bayan da hukumomin ƙasar suka ce sun maido da hanyar sadarwar ta intanet a sassan ƙasar da dama.
Ta da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na ƙashin kanku a kan duk wani al'amari da ya dame ku, ko kuma wanda ya jibinci shi ci gaban ƙasa. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai, da kuma Julie Letters Gresham da ta haɗa ta kuma ba da umarni, sai injiniyanmu na wannan lokaci Patrick Deya, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya, sai ku gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.